أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا جمعة كنا متنيا في جمني yau nawa da wata ne rabi jumadal akhira sha bi kamar na ga sun ce ula ayyamul bit kwana sha yau sha nawa kenan sha hudu kenan ko din haka ne yadda suka fada kin sha hudu da watan jumadal ula ko sai karata 1444 hijriya wanda ya dace da shidda da watan daya shekara ta 2023 miladiya wacce hijriya kai zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 100 ba wani abu kuma na manta adadin muna cikin kitabul iman kitabul azan kai muna cikin kitabul azan na wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala kamar da muka yi magana kahin muhara zan mu sa wannan zan mu rika a kahin darasin bukhari zan mu sa wannan littafin da ake kiran shi da adatul imam al-bukhari fi sahihihi ma'ana manhajin al-imam al-bukhari a cikin littafin shi mai albarka dan saboda sanin mu ne cewa kamar yadda kullum muke bayani wannan littattafai kutubu sitta da ma su dukkan sauran littattafai na hadisi sanin manhajin kowane malami shine fahimtar littafin ba fahimtar kawai gundarin larabci ba inda gundarin larabcin hadisi ne kowa zai iya fahimtar shi to amma mi ina magana ina gize ke saka fahimtar manhajin wannan littattafai kuma babu ma wanda yake fahimtar manhajin shi shine fahimtar shi kamar sahih al-bukhari hadisan da duk za a kawo duk wanda iya larabci wanda ke dalibi ne na karatu ya san me suke nihi galibi to amma ina magana take ni al-imam al-bukhari yake nihi me manhajin shi wannan kuma littattafai masu yawa jingim suna nan an rubuta su tun daga yayi littafin har zuwa yau kuma ana ta yi a hasa mafi littafin da ya takaice manhajin bukhari shine wannan wanda kahin darasin bukhari shi zan taba wani abu kadan wanda wannan juz'i ne na cikin karatun bukhari shine ma kai kashin bayan karatun bukhari dan fahimtar bayan karanta hadisi sharhin shi yake huddo shi hili kuma sanin meye manhajin bukhari saboda rashin sanin manhajin bukhari shi yasa aka samu da dama mutane suna ta suka shi wasanda ba ahlul bukhari bane ba suke suka al-imam al-bukhari a takaice wannan littafi ne ana ce mishi adatul imam al-bukhari fi sahihihi wanda wani babban malami ya yi rubuta shi shekara ta 1392 Allah mishi rahama Allah ji kanshi nan yake cewa a cikin shi asalin adatul imam al-bukhari din cikin wani littafin shi ne ya ciro wani littafin shi ne da ake cewa qamrul amqamar al-talib min masharik al-anwar ya ciro wani fasali na uku wanda ya shahi bayani akan manhajin bukhari adatul imam al-bukhari fi sahihiyyan maida shi littafi kuma ake tadawuli da shi ana fa'idantuwa da shi yace fi bayan adatul muallif al-imam fi sahihi al-jami al-ada al-imam al-bukhari ma'ana manhajin shi da tsarin da ya azama kanshi yake tahiya da shi a cikin jami'u sahihi kinshi yace wa hadha al-fasl min ahammi al-fusul allati yajibu hifzuha wannan shine mafi babban fasalin da ya kamata a hardace shi ga mai alaka da sahihi al-bukhari wa qad tatabba'atul adat min ash-shuruh al-mutaqaddima na binciki wannan al-adudu na bukhari cikin sharhu hika na magabata wa akhadtuha min al-mawadi' al-mutafarriqa wanda na ciro su ne daga gurare wanda suke kala-kala wa awrattuha majmu'atan li ifadati talabati al-ilm na gangaro su anan dan saboda fa'idantar da daliban ilimi wa muttali'i al-bukhari da masu bincike cikin sahih al-bukhari fa aqulu kuma kamar yadda ya faɗa duk wanda ke bincike cikin sahih al-bukhari wannan littafin ya san da kowace tsada ake sirra shi zai neme shi dan saboda shi zai haskaka ka ya azama ka akan kamar yadda dai zan mu gani ba sai mun yi bayani akan shi ba fa aqulu sai nake cewa lil muallif al-imam al-bukhari yana da al'ada cikin sahihin shi wanda sirra ta yi sanadi wasu kuma suna da alaka da fiqhu sun shahi fiqhu ilimin hadisi ke karkashin hadisi na farko al'ada al-imam al-bukhari abin da ya shahi sanadi akwai abin da ya shahi adatul imam al-bukhari al-mutalliqa bil isnad akwai adatul imam al-bukhari al-mutalliqa bil matan zai fara da al-mutalliqa bis sanad bil asanid abin da ya shahi sanadi na harko ya ambaci wajen al'ada ta kai wajen 70 ko sama da haka al'adu dina al-imam al-bukhari wanda wannan zai sa haska kama mutun a ƙarshen shi kuma akwai waƙe na al-imam ibn wannan waƙe a cikin manyan malamai wanda suka yi ma wannan littafi mai albarka hijima a ƙarshen shi ya kawo waƙe wanda ake cewa sirajuddin al-bulaqini abiyat ya kawo masu yawa akan jero tanasuk na abuwa bikin bukhari kutubikin nan da bukhari ya kawo kitabu kaza daga farkon shi har ƙarshe gomiya 9 da 7 kin nan gabaki ɗayan su suna da alaka tsakanin shi kuma kowane baban a kalkashin shi a kowane kitabin a kalkashin shi abuwa bikin da ake kawo suna da alaka kamar yadda muka san cewa surorin qur'ani suna da alaka tun daga farkon su har zuwa ƙasa da alaka Allah ya jiranta su haka nan kamar yadda mun yi ta fadin wannan a darasin tafsiri to haka nan shi ma bukhari kuma sanin qur'ani yasa yake koyoyin littafin Allah a cikin littafin shi mai albarka kan cewa kitabu kaza daga harko da ne ya fara kitabu bada'il wahayi wahayi dan saboda wahayi da shi aka san komi farko wahayi shi aka san komi shine farkon abin da aka fara da shi a cikin manzancin ma gaba daya farkon ba annabi wahayi risala da me aka fara mishi shine wahayi to sai ya bude kitabu din shi da wahayi wahayin nan da me ake sani shi da ilimi yana gama shiga kitabul ilmi yana gama shiga kitabul ilmi bayan kuma an ilimin kuma wanne cikin ilimi wanne ilimi yafi inganci wanda kamata a ce mutum ya sani aqida sai ya shiga kitabul iman yana gama kuma bayan kai imani aqida ta tabbata me ya kamata ayyuka na addini wanda suke bisa kanka na amal na jiki cikin su kowa ne ya hijirma ita ce sallah sallah ko miye sharadin ta shine tsarki sai fara da kitabut tahara ya kawo kitabut tahara kuma ya shiga sallah to haka suke da alaka suke da talazum suke tun daga harkon kutubukin shi har zuwa karshe in aka zana maka malamai sun yi tattawai sun zana alakokin da suka sa tarabut bainaki ala abwa kutub kuma haka nan baban kuma kowane kitabukin in ka shiga shi ma da fahimta da hazaka aka tsaya aka tsara su aka lazzama su aka daidaita su wanda sanin wannan mutum yudhishu bihil uqul kamar yadda Ibn Hajar yace sanin menene ke cikin sahih al-bukhari zai sa hankalin mutum ya dimauce kasa gane cewa wannan wallafa ce ta dan adam ko kaga in ka san abun amma an baka sani zaka rika mishi kallon kawai irin na sauran kosan tattafai to wannan yana daga ciki na farko fa min adati yana daga cikin al'ada manhajin bukhari na farko abin da ya shahi sanadi annahu la yukarriru alhadisi bil isnad alwahid bukhari bai maimaita hadisi da sanadi guda bal yuriduhu bi muqtada kulli babin bi isnadin akhar bar yana kawo hadisi a cikin baban shi a cikin kowane babi zai kawo hadisi da sanadi daban da ya dace da shi da sanadin da ya dace da wannan baban zai kawo shi kamar yadda zan mu gane zai hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam rishin lahiyi shi zan mu ga wajen baban da zan mu karanta shine ake tamemetawa shine ake tamemetawa amma an kan nura ba da sanadi ɗaya ba wa mata daqa alaihi al-makhraj yatasarrafu fi bi naw'in min at-tasarruf mun ji ai cewa bayya maimaita hadisi ɗaya da sanadi ɗaya hadisi ɗaya maimaita shi da sanadi ɗaya bai haka nan amma yace duk lokacin da kunci ya kama shi ya zama na tilas ta kama ya kawo hadisin nan da sanadi ɗaya nan ya kawo shi gaba zai kawo shi ya bincika hadisin nan bai da wani sanadin da ya cika sharadin shi haidai wancan sanadin da ya gabata to anan kuma dan kai zamana tikrari ya tasarrafu fil matan aw li isnad sai ya tasarrufi cikin sanadi ko kuma cikin matani dan ya hutare daga tikrari kal wasil fi mawdi'in kamar wani lokacin ya kawo shi da wasalin shi kamar anan gurin ya kawo shi da sanadin shi cikakke amma can gaba ya bukace shi kuma shi zai ƙara maimaitawa to kawai sai ki kawo sanadin sai ya bar wancan sanadin da na gabatar maka da shi dai zaka kulla ma hadisin ba sai an maimaita ba wa ta'aliqu fi akhar ko kuma yi ta'aliqin sha a wani guri wa kal itmamu fi mawdu'in ko a wani guri ya cika hadisi wal iktisar fi akhar wani gurin kuma ya kawo shi a takaice in kaga can baya ya kawo hadisi a matsayin da sanadi guda kuma yanzu nan gurin zai kawo shi sanadin dai shine to kuma in ya shiga matani sai ya hazzafe wani abu dan ya huta daga zancan an yi tikrarin hadisi ɗaya cikin littafin shi duka wannan in mutun ya karanci wannan zai ga cewa me yasa bukhari ya ikhtisarin wannan hadisin
me yasa can ya shahi kaza me yasa can ya shahi kaza duka kowane da hazaka da fahimta yake yin abun shi wani lokacin ma Allah ji kanshi da rama sai kaga a cikin nan kitabin a cikin wannan kitabin an yi tarjuma an ce babun fi kaza kuma a can gaba cikin wani kitabu da ban sai kaga an kawo nafsin baban nan da sunan shi da komi menene yasa wani sai ce to mantawa yayi baban nan a can yayi baban nan irin shi a can baya wajen gurare masu yawa yayi haka nan akwai littafi guda da aka yi kan wannan yace bari yana kawo shi da wuya kake ga Bukhari ya kawo hadisi a cikin guri daya so biyu da matani guda kuma guraren da yayi hakan kin ma wanda taggagara ya buga hadisin ya zama yana da wani sharad ya cika sharadin shi ya kawo hadisi da hadisi guda daya da sanadi ta hanya guda daya ya maimaita shi so biyu ko so uku gabaki daya guri 20 da wani abu ne basu da yawa kuma sukin ma hakan kin da yayi kuma sai yayi wannan dubara dan ya huta daga cikin cewa an yi tikrari wajen guri 22 kuma ga sanan gurin yadda mallan ya kawo su hadisin Ibn Mughaffal cikin Jirabi Shaham ya kawo shi cikin Khums kuma ya kawo shi cikin Zaba'i hadisi na 3,153 kuma ya kawo shi a hadisi na 5,507 amma sai ya dan tasarrufi cikin shi hadisi na Sahal cikin Naharul Badr da sauransu dai ga sanan ba sai mun zano su ba to wannan bayan su babu inda Bukhari ya maimaita hadisi da sanadi daya da matani daya kuma yana da bukatun shi yana da agrad din shi wanda suke sawa ya maimaita hadisi akwai dalili ma'ana dalilin da yasa Bukhari yake maimaita hadisi agrad din shi kuma sati na gaba insha Allah cikin littafin shine zamu gani da izinin Allah madaukakin sarki wannan gharad ɗaya ne al'ada ce ɗaya tashi muka gani abin da ya shahi maimaita hadisi ne zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka muna cikin kitabul azan babu na 45 a Imam al-Bukhari ke cewa babu man salla bin nasi baban da ke bayanin wanda ya salla da mutane wa huwa la yuridu illa an yu'allimahum bayyanihin komi kawai sai ya dan ya karantar da su salatan nabi ya karantar da su sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatahu kuma da sunnar shi ya tashi yayi sallah ga idan kawai ya tashi yayi sallah ba manhaj shi ba sallah kawai manhaj shi ya karantar da mutane kenan at-tarbiya bit tadbiq at-tarbiya amaliyan karantar da mutun a aikace annabi alaihi salatu wasallam yayi wannan kuma wannan shine Bukhari ya kulla babi akan shi shi yasa wanda suke abun gakin ma a cikin abin da ya shayi mai tarbiya zai samu gurin bahasi a Bukhari mai luga zai samu gurin bahasi a Bukhari mufassir haka nan muhaddis haka nan faqih haka nan usuli haka nan dukkan su babu wanda zai rasa gurin bahasin shi nan bahasin tarbiya ne kuma ya gabata akwai wata risala ta doktora guda akan abun gakin malamih na tarbiya da al-Imam al-Bukhari ya kulla su cikin kitabul ilm cike yake da karantar da mutane tarbiya akwai bahasi na karance shi Al-Imam yake cewa hadisi na 677 haddasana Musa bin Isma'il haddasana Uhayb haddasana Ayyub an Abi Kilaba qala yake cewa ja'ana Malik ibn al-Huwairis fi masjidina haza yace Malik ibn al-Huwairis ya zo mana cikin masallacin wannan namu fa qala sai yace ni la usalli bikum yace ni zan yi muku sallah wa ma uridu salata ba sallah nake nihi ba usalli kaifa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah irin yadda naga annabi yana sallah fa qultu li abi kilaba sai nace ma abi kilaba kaifa kana yusalli ya kasance yana sallah qala sai yace misal salati shaykhina haza irin sallar wannan malamin namu qala sai yake cewa kana shaykhina ma wa kana shaykhani ya kasance tsoho ne yajlisu yana zama idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kan shi min sujudi daga sujada qabla an yanhada min rak'atil ula kahin ya zabura daga rak'a ta farko jilsatul istiraha kenan zama na farko daga nan zuwa zai zabura ta rak'a ta biyu to zai dan zama wanda aka yi sani da jilsatul istiraha wanda gurin shi bida ma gurin rak'a ta biyu sai gurin rak'a ta uku wannan shine ce hadisin da ya kawo gashi nan gurin kuma tarjuma alaka shi da tarjuma kyararace wannan hadisi yana ga mai umdatul ahkam ya kawo shi na hudu abinda ke cikin wannan hadisi fadan shi da yake cewa ni zan yi muku sallah aje ibn al-mulakin Allah mushi rahama da yake cewa ni zan yi muku sallah ba nihin sallah nake yi ba, yana nihin zan muku sallah dan karantarwa ba dan wani makasudi ba daga cikin makasudan sallah. Wa huwa dalun ala jawazi fi ilmi misl zalik, yana nuni akan ya halitta mutum yayi irin wannan wata ibada ka kirkire ta kai ba da niyyar ta kai ba amma dan ka koya ma wasu. Walaysa huwa min babu tashriki fil amal, ba a cewa kai shirka cikin aiki kai shirka. Yace waza dalu ala bayanul fi'l bayanul fi'l, kuma wannan yayi nuni akan halaccin yin wannan aikin da ya fada. Al Imam Al Hafiz Ibn Al Mulakin Allah mushi rahama yake cewa abu na gaba a cikin wannan hadisin akwai dalili zahiri ala subuti jilsatil istiraha, akan tabbatuwar jilsatil istiraha, wa huwa mashhur mazhabu Shafi'i, kuma mashhur yan mazhabin Shafi'i ne haka ya tahi akan shar'antuwar jilsatil istiraha kamar da ke cikin littafin shi Al Ummu mujallal na 1 safa ta 101. Wa khalafahu fihi Malik, amma Malik ya saba ma wannan hadisi da Abu Hanifa da jama'a da dama kamar da ke cikin Uyunul Majalis na littafin Malikiyya da Al-Binaya Sharh Al-Hidayah na malaman Hanafiya na Badruddin Al-Aini. Yace waqtalafa an Ahmad, amma an yi sabani daga Ahmad kan jilsatul istiraha. Wallazi ikhtarahu Al-Khallal, abunda Al-Imam Al-Khallal ya same shi Abu Bakar Al-Khallal babban dan Hanafiya wannan Hanbaliya ne. Wa raja'a ilayhi akhiru muwafaqatin li Shafi'i, kuma ya komo daga baya sai ya bar ya koma yin muwafaqa da Al-Imam Shafi'i. Wa hamala hadisi Malik haza, sai ya dauki yake cewa hamul hadisi Malik haza, Ibn al-Mulakin yake cewa a dauki hadisin Malik Ibn al-Huwairis wannan akan cewa ad-da'fu ba'id, akan cewa rauni ne yasa yake yin haka dan ya tsuha ne yayi nesa sosai wanda yayi dan ya karantar. Yace wa kazalika qaulu man qala, haka nan wanda yake cewa Malik ibn al-Huwairis mutun ne daga cikin ƴan ƙauye ya zamana wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 20, mai yiwa yaga Annabi yayi wannan abun so ɗaya cikin sallah dan uzuri, sai yayi zaton cewa yana daga cikin sunnah sallah. Yace wannan abu yayi nisa tayi nisa wannan mu go fahimta ne ibn al-Mulakin, a ce Malik ibn al-Huwairis sahabin Annabi a cikin sallah ya taho cewa bai sani bane ba, bai sani bane, kuma har yazo yake karantar da mutane ya nuna musu amma halin ta'alim ba ya yi wannan ba. Yace la yuqalu zalika fihi, kada a gaya mushi wannan magana. Yace mas'alar dai mun shin huda ta sosai a cikin sharhi umdatul ahkam, mai so ya koma can cikin ta cikin mujallal na 3 shayin takarda na 125 har zuwa na 132, duka yana ta bayani akan jilsatul istiraha wajen safaha 8 gaba ɗaya yana wannan bayanin. Yace wa afatu na bada labari na fa'idantar da annasi sa'ibatin fi hadisi abi humaid sa'idi, kan cewa in an ce Malik ibn al-Huwairis ya mance sallah bai san ba sallah Annabi ne dan kwana 20 kade yayi da shi, ya zo hadisin cikin hadisin abi humaid sa'idi radiyallahu ta'ala anhu. Yace hadisin ya zo cikin sunan abi dawud hadisi na 730 936, haka tirmizi haka ahmad, kuma yadda zai zo nan cikin bukhari a takaice. Yace la kama na fahu dahawi fi, ba kamar yadda dahawi ya kore hadisin ba, yace ba hadisin kawai ta wannan hanya yazo. Yace bal hiya fil bukhari sabita, bari a cikin bukhari jilsatul istiraha tana nan tabbaci cikin hadisin musii salatihi, wanda muna na sallan nan tashi da zan mutarda. Yace cikin kitabul azan babu raddu man qala alaikum assalam, zan mutarda shi yace kama sai a ci kamar yadda zai zo a hadisin 6251. Yace wa huwa minan nafa'isi la kama nafaitu anhu, yana daga cikin abubuwa masu tsada ba kamar yadda masu korewa suka kore ba. Wannan bayanin al-Imam Ibn al-Mulakin kenan akan tabbatar da jilsatul istiraha, Allah mushi rahama Allah ji kanshi. Al-Imam Badruddin al-Aini Ibn Rajab kai nake so al-Hanbali Allah ji kanshi da gafara, a cikin kalkashin wannan baban da yake cewa kamar yadda muka sani Ibn Hajar yana da Fathul Bari, Ibn Rajab yana da Fathul Bari, to wanda ya fara Fathul Bari shine mai wannan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, shi ya fara ya riga ma Ibn Hajar, dan shi ya rasu a shekara ta 795 kenan 805 kawai ya bar duniya, to ya riga Ibn Hajar, to sai dai inda aka samu akasi shi ya kai Kitabul Janaiz yayi hadisi 1200 da wani abu, ya rasu bai cika shi ba, amma duk da wannan a wajen mujallal 10 yazo, a mujallar 10 yazo ya kusa na Ibn Hajar kin da aka yi gaba daya, to shi yasa an ya dauki masa, kuma an yi ittifaki duka yayi sahararre mas'ala idan ya shige ta kamar yadda zamu gani, to sai dai da zamanin shi bai kare shi ba, shine yasa bai samu suna ba da karbuwa, dan ko ka dogara da shi ana tahiya ya barka ga komawa an can kin. To a karkashin wannan baban Ibn Rajab al-Hanbali, kuma mun san shi cewa da duk wanda ya karanta Jami'ul Ulum wal Hikam ya san Jami'ul Ulum wal Hikam da sharhi ila littirmizi, in yana fahimta kita ila al-hadis zai san waye Ibn Rajab Allah mishi rahama Malik ibn al-Huwayri sai ke cewa da yake cewa zan muku sallah ba dan ina nihin sallah ba yace tana yiwa ya kasance yana nihin cewa ban ni nihin yi muku sallah a matsayin liman koda sallah ina da niyyar yin ta ina so ne in karantar da ku yace wal imamu izana was salata bin nasi wa ta'limuhum salata sahat salatuhu liman kuma idan yayi niyyar karantar da mutane sallah sallar shi ta inganta kamar yadda mutun zai iya niyyar aikin haji ba kamar yace aikin haji ba annabi alayhi salatu yake cewa khuzu anni manasikakum haka yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kenan yake mai tarbiya a aikace haka yake cewa wala yasihu hamlu kalamihi ala zahirihi bai inganta mu dau magana na ta Malik ibn al-Huwayris akan zahirin shi dan cewa la uridu salata banna nihin sallah an mun dauke ta zahirin ta sai nihin yayi ni gashi aiki babu niyya aiki ko babu niyya babu lada yace wa annahu lam yanwi salata bil kulliya ma dauka cewa bai yi niyyar sallah ba gaba daya yace balkana ya kuma ya kaudu ya kaudu ya sujudu huwa la yuridu salata a ce bai ya tashi yayi tsaye yayi ruku'u yayi sujuda kuma duk ai ce banna niyyar sallah ba da niyyar sallah ba nake yi kamar da Ibn Hajar yace in akai haka ai sai mu dauki magana cewa wasa ne yake da addini wargi ne da addini irin na yan film da za a tada sallah a cikin film ba sallah ake nihi ba wasa ake nihi da istihza'i da Allah wanda wannan ba karamin hatsari bane yace in muka mishi wannan fahimta bai halitta ba wannan yana daga cikin abin da ƴan uwa mutane ba su san hatsarin wannan abin ba addinin Allah sallah mutun ya tada ta a rika wasa da ita yana kai mutun ga kafirci wallahi yana kai mutun ga kafirci yace fa inna hadha la yajuz wannan bai halitta ba kwata kwata a ce haka yake nihi wa inna ma yajuz misl zalika fil hajj kun ga kalkashi wannan hadisin muka fahimci abinda ƴan wasan kwaikwayo suke yi da addini gashi ka fahimci hukuncin gashi Ibn Rajab qalala yace fa inna hadha la yajuz wannan bai halitta ba yajuz an yakunu allazi yaqifu bin nas wa yadfa'u bihim ghayr muharram yace ba irin na haji bane ita haji ya halitta a ce wani yaje bai harami ba hajin yake nihi bai shiga gaba ya jasa dan ya nuna musu kawai amma mai kuma bai nihin hajin kwata kwata duk da cewa makaruhi ne a mazhabin mu haka wasu daga cikin malaman Hanbaliya suka faɗa a cikin al-Ahkamu Sultaniya dan tsayuwa da harami da yayi kaza yayi sujada yayi ruku'u duka ba irin na sallah bane ita haji ta sha bambam wannan kenan sai babu na gaba babu na 46 al-Imam al-Bukhari yake cewa babun baban da yake bayanin ahalul ilmi wal fadl ahqqu bil imama baban da yake bayanin cewa ma'abuta farala ma'abuta ilimi da farala su suka yi cancantar limanci al-Imam al-Bukhari hadisi biyar ya kawo a cikin wannan babi hadisi na farko na 678 yace haddathana Abu Ishaq Nasr ibn Nasr haddathana Ishaq ibn Nasr kai haddathana Husayn an Za'ida ana Abdul Malik ibn Umair kale yake cewa haddathani Abu Burda ana Abi Musa dan shi ne Abu Burda dan Abu Musa ne kale yake cewa marida annabi sallallahu alaihi wasallam fastadda maraduhu annabi yayi rishin lahiya sallallahu alaihi wasallam kuma cutar shi tayi tsanani fa kala sai yake cewa muru Abubakar in fari sallu bin nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane hadisin nan ba ya wuce ba to kule ka alambar da ya wuce kule ka hanyar ta canza wannan hanyar da ta zo sanadin daya ne wanda ya liko in sanadin daya ne na bashi fatahul bari na ba zaka ganshi da sanadi daya ba kala take duk da ni ba malaika ba amma ina da tabbas balle ka ba wallahi amma ina da tabbas kala take cewa Aisha Allah rada ita innahu rajulun raqiq mutun ne mai tabshin zuciya idza qama maqamaka lam yastadi an yusalli bin nas idan yayi tsaye a matsayin ka ya ma'aikin Allah ba zai iya sallah da mutane ba kala sai yake cewa muri Abubakarin fali yusalli bin nas ko umarci Abubakar da yayi sallah da mutane fa adat Aisha ri ta kara maimaitawa kala sai fa kala sai yake cewa nan gurin ba zamu fahimci ba abinda ɗan shi'a za su fahimta cewa annabi yana ta mata umarni tana saba tana kiyawa ba zamu fahimci wannan ba annabi yana ce ayi kaza tana ce a ayi kaza dai nan gurin karrama babanta ne ake umarni na karramawa dan ka saba abin yabo ne ba abin suka bane ba abin suka bane kamar yanzu ka shigo nan gurin ka taho gurin da nake zama nan ce yau mallan taho nan zo zamana in tashi in bar ka ce a kaka banda zama bari wanzu wani daga can muguwa fahimta su ka ga mallan ya ce zamana amma da rishin mutunci ya kiya yandan da ya fahimci cewa umarni ne na karramawa da mutuntawa sai kuma shi yake amsa to wannan yaban mutun ake akan shi ba suka ba kaga babanta ne za a karamta dan ta ce a bari ba an ce mata ba ta ce ma ta ma annabi itiradi da hutu na hutu faqala sai yake cewa muri Abubakar ko umarci Abubakar fal yusalli bin nas yayi sallah da mutane fa inna kunna sawahibu yusuf kuma ɗan uwan annabi mutanen annabi yusuf ne wannan sharhin maganan nan ya gabata fa atahu rasulu sai dan aike yazo mushi fa sallah bin nas fi hayatin nabi yayi sallah da mutane cikin rayuwar annabi alayhi salatu wassalam ka ganin yayi iktisari ba waccan hanya kuma yanzu muka manhajin kuma gashi a hadisin harko nabi mun tarro shi ya gabata amma nan gashi ya kawo shi kuma sai iktisarin al-imam ibn rajab al-hanbali Allah mashi rahama da jin kai yake cewa istadalla al-bukhari bi hadha al-hadith ala anna ahlu al-fadl wal-ilmi ahqqu bil-imam min ghayrihim bukhari yayi hujja da wannan hadisin akan cewa ma'abuta ilmi da farala su suka yi cancanta limanci ba wasun su ba fa inna an-nabiy dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abubakar tsakanin sahabbai gabaki daya akan cewa ya musa sallah kuma akai ta komawa zuwa ga annabi cewa a ka aba abubakar dai amma annabi ya nace kawai cewa sai dai abubakar kin zai akan wani cikin sahabbai abin da yasa annabi ya gabatar da shi dan saboda ilimin shi da faralar shi daga nan zaka fahimci girmama bukhari da yake da sanin kuma faralar abubakar nan gurin ahli ilmi wal fadli an gabatar da abubakar ya kira shi da ahli ilmi wal fadli akan sahabbai duka fa amma fadluhu ala sa'ir sahaba ibn rajab yace amma fifikon da yayin ma sauran sahabbai wa huwa majtama alaihi ahli sunna yace shine abinda ahli sunna wal jama'a suka yi ijma'i cewa abubakar shine sama da kowa wajen farala amma ilimin shi yace ilimin ma haka nan al-hafiz abubakar is-sam'ani ibn sam'ani Allah mashi rahama da washin su sun kawo ijma'i akan cewa abubakar yahi kowa ilimi yazo kuma hadisin umar ne yake cewa kana abubakar a'lamuna abubakar yahi mu ilimi wa hadha mimma yastadallu bihi kuma wannan yana cikin abin da ake kawo hujja da shi akan cewa al-afqahu wal a'lamu muqaddamun 'ala al-aqra cewa wanda ke da fiqhu da wanda ke da ilimi shi ake gabatarwa wajen limanci gami da makaranci yace fa inna ubay dan saboda ubay ibn ka'ab shine mafi karanta sahabbai dan yace umar yake cewa fa inna ubay aqra'una ubay ya kasance shine mafi sanin muqira'a amma aka rawaito da annabi an rawaito daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wata huskar da bayyake cewa aqra ummati li kitabillahi ubay ibn ka'ab duk wanda ya kowa karanta littafin Allah a al'umma ta Ubay ibn Ka'ab har yahi Abubakar to amma kuma me yasa ba a gabatar da shi ba kenan suka ce hujja ce akan cewa al-afqahu wal afdal muqaddamun fil imama ala al-aqra al-imam an-nasa'i da al-imam ahmad da tirmizi da ibn majah sun hudo hadisi sahihi irin wannan daga cikin sunan kin su haka nan abi kilaba ya rawato hadisi mursali kuma wanda yake shi ma mai inganci ne yayin da annabi ya gabatar da Abubakar akan Ubay ibn Ka'ab cikin sallan mutane jagorance su sai ya nuni akan cewa mafificin ilimi da mafi fahimtar fiqhu da mafi farala shi ake gabatarwa akan makaranci maharaci wanda bai hada wannan sufofin ba malamai sai suka yi sabani akan wannan mas'ala shin za a gabatar da makaranci akan mafi fiqhu ko kuma za a gabatar da mafi fiqhu akan abin nan makaranci gashi wannan makaranci ne duk da ba wa makaranci ba zalla da bai san kofar nan sallah ba makaranci ne amma kuma wancan ya yi shi ilimi na addini ya yi shi fiqhu ya yi shi hadisi ya yi shi lugha da sauransu to ya yi zai shi za a gabatar ko maharaci hafizi wanda ya harace Qur'ani kamil wanda gwani ne cikin Qur'ani kuma amma ga wani wanda ya kasance fiqhi sai Ibn Rajab yace an yi sabani wasu jama'a cikin malamai suka ce a gabatar da mafi ilimi wajen fiqhu wanda ya yi ilimi ba maharaci akan maharaci wata ce fahimtar Ata'u da Sauri da Malik ibn Anas mazhabin Malikiyya kenan da Imam al-Auza'i da Shafi'i da Abu Sawr laysu yake cewa wanda yahi su farala wanda yahi su alkhairi ya limance su sannan in bayyana a samu mafi kira'a sannan a samu mafi shekaru wasu jama'a suka ce a za a gabatar da makaranci akan wanda yahi fiqhu kuma an rawaito wannan magana daga Ash'as ibn Qais da Ibn Sirin da Sauri da Ahmad da Ishaq da ashabul ra'ay malaman Hanafiya kenan kama yadda Ibn al-Munzir ya kawo a cikin littafin shi al-Awsat kuma shi ya zaba Ibn al-Munzir wannan mazhabin wa ma hakainahu an Sauri hakahu ashabahu abinda muka cirato daga cewa Sauri ya fada daliban shi suka fada cikin littafin su akan mazhabin su Ahmad ya nasanta kirara akan cewa za a gabatar da mafi karatu inda ya san abubuwan da sallah take bukata na fiqhu ya san qabliya ya san ba'diya ya san duk abinda sallah take bukata yace haka kuma manya cikin muhaqiqu na malaman mu na Hanbaliya suka tahi akai suka ce wannan shine ma mazhabin mu suka yi hujja da abinda shi wannan Ibn Rajab yana cikin abinda yahi su farala yahi su sauran masu sharhin yahi kula da kawo mazhabin salafus salih kuma bayan ya kawo mazhabin salafus salih da kawo dalili a cikin littattafan su dalilin da suka kafa akan cewa ana gabatar da mai karatu akan mala wanda ya sanin fiqhu abinda muslim ya hudo cikin sahihin shi daga hadisin Aus ibn Dam'ash daga hadisin Abi Mas'ud al-Ansari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai limanci mutane wanda yi su karanta littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sa'a fa a'lamuhum bis sunnah in akaratu qira'a sun zo daidai to wanda yi su sanin sunna kaga nasi ne kyarar ga ɗan hanbaliya amma su ma an can muka ji kaga hujjar su yace in sun kasance a sunna ɗaya ne sai wanda yi su gabatar hijira hadisi ya zo a cikin muslim dai kuma yake cewa ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wa aqdamuhum qira'a wanda yi su karatu hakim ya hudo hadisi yake cewa ummul qauma aksaruhum qur'anan wanda zai limanci mutane wanda yi su yawan qur'ani muslim ya hudo a hadisin abi nadara ta hanya abi sa'idin al-khudri annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam in kun kasance ku uku ne dayan ku ya limance ku wanda yi ku wannan wa haqqu kum bil imama aqra'uhum wanda yi su cancanta limanci wanda yi su karatu qira'a qur'ani bukharin ya hudo kyarar a cikin hadisin amr ibn abi salama al-jarami daga baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hadaratis salatu falyu'zin ahadukum idan sallah ta halartu dayan ku yayi kiran sallah wale ummu kuma aksarukum qur'ana kuma wanda yi ku karatun qur'ani ya wuce gaba kaga dukkanan nasi kyarare na muslim yake nuna cewa akara shi ake gabatarwa amma ce abin da yahu an huddo kuma a cikin hadisin ibnu umar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirai suka zo na harko kahin zawwa annabi alaihi salatu wasallam salim maula abi huzaifa yake musulmanci sai aka ce wa kana aksaruhum qur'anan ya hisi yawan qur'ani shi yasa suka sa shi gaba hadisin abu khari zai zo nan 1692 imam ahmad ya huddo Allah ji kanshi da rahama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ummukum aqra'ukum abu dauda ya huddo shi ma ke cewa li ya ummukum aqra'ukum makarantan ku silimance ku a cikin baban akwai hadisi da dama ji yawa inji ibnu rajab yana daga cikin farala ibnu rajab kahin ka huta daga cikin hadisi kawai bahasi ne mai zaman kanshi akan mas'alar yake yi bahasi ne mai zaman kanshi inda za a cire shi daga cikin hadisi sharhin hadisin nan akai a hudda shi hura to bahasi ne mai zaman kanshi wanda ya ba wannan baban haƙin shi annan mas'ala kuma duk wanda san jami'ul ulum wal hikam zai tabbatar da wannan kahin kai fita daga sharhin hadisi ɗaya hadisan da zai baka sun kai 100 yace wa qarata awwal shafi'i amma al imamu shafi'i ya ma wannan hadisan tawili kaga yanzu mutun zai ga cewa to ga hadisi ne kyarar sun kai kaza wanda ibnu rajab ya kawo da wanda muslim da bukhari da abu dauda da ahmad sun kawo kyarar ana cewa al aqra mafi karatu shi za a sa gaba to kuma ya akai wasu suka tai akan sabani wannan mazhabin zan mu ga abin da suka ce shafi'i ya ma wannan hadisan tawili yace annabi alayhi salatu wassalam sahabban shi ne yake ma magana cewa ummul qauma aqra'uhum kuma mafi wa kana aksaruhum qur'ana aksaruhum fiqhan kuma an san da cewa su a lokacin su mafificin qira'ar kuma shine mafifici wajen fiqhun fa inna qira'atum kanat ilman dan karatun su da ilimin da aiki suke tahiya sabanin wanda yazo bayan su yace sai mu bashi amsa ta huska guda biyu akan wannan magana da ya fada shi Shafi'i na farko yace cewa wannan khidabi ne na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bazan mi yarraba khidabi ne na sahabbai kai khidabi ne na al'umma gaba ɗaya ba wanda zai kebance shi da sahabbai annabi ba da sahabbai ba kadai yake da yace ummul qawmi aqra'uhum li kitabillah yace wasani na biyu annahu farraqa bainal aqra' wal a'lam bis sunnah ga can kyarar hadisin muslim ya bambance tsakanin makaranci da kuma mafi sanin sunna kaga nan kyarar nasi ne yace wa qaddamal aqra' alai annabi ya gabatar da mafi karatu akan shi a barbarci da Allah karatun ku muke mu a barin gengedi wannan karatu da dama mutane zasu so a ce kawai matani muke karanta zar ana tafiya bai da fa'ida wannan kamar yadda a tafsirin qur'ani na atawa ayi tarjuma a wuce bai da amfani tsayawa nake in ba da lokaci na mai yawa akan cikin shuruqin da suke hannuna in zabo masail kin da suka dace da abada duka shuruqin da suke hannuna to inda taho ina bada su ina ga ana barci ya sai mu je mu wuce mita karako a wuce yace al-imamu ahmad sai ya bada amsa gami daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gabatar da abubakar akan ubayy ibn ka'ab da wannan abinda annabi yake nihi a cikin hujjojin da muka gabatar ai an gabatar da cewa ga annabi ya gabatar da abubakar akan ubayy duk da ubayy makaranci ne to ahmad sai ya bada amsa akan cewa ai da aka gabatar da abubakar abinda ake nihi tunatar da mutane da musu ishara akan cewa inna bar duniya khalifanci akan Abubakar yake ba wani kasudin limancin kade annabi ya kalla ba ya kalli wannan makasudin ma akan Ubay ibn Ka'ab kuma wannan haka ne dan malamai in suka zo nuni akan cewa Abu Bakar ya cancanci halifanci bayan Annabi wannan hadisin suna hujja da shi shine gaba gaba ma yace wa kad mana qaumun mutane wasu da dama ma sun ki a ce Ubay ibn Ka'ab yahi Abu Bakar qira'a dan abinda ake nihi da al-aqra fil imama shine aks al-aksar qur'ana wanda hi yawan qur'ani to kuma Abu Bakar ya kasance mahardaci ne gaba ɗayan qur'ani tun Annabi da ran shi babu wani fifiko da Ubay ibn Ka'ab zai mishi balle ma Abu Bakar ya fifice shi da wajen ilimi da kuma farala yace wannan mas'ala wajen malaman Hanbaliya suna da huska guda biyu suka ce izatama aqari'ani idan aka samu makaranta guda biyu sun hadu ahaduhuma aksaru qur'ana ɗayan yahi yawan qur'ani wal akhar ajwadu qira'atan ɗayan kuma yahi tajwidi ga wani da izbiyar amma tajwidi ne lahiyayi baya da matsala akan ahkamu tajwid amma ga gwani can gurin sai dai kuma yadda muka sani ne yace fa hal yuqaddamu al aksar qur'anan shin za a gabatar akan wanda yahi yawan qur'ani alal ajwadu ga wanda ke da tajwidi qira'atan an bil aks ko akasan haka za a yi yace mafificin hadisai dai suna nuni akan cewa mafi yawan qira'a za a sa mafi yawan qira'a ai annabi ce bai ce ba ajwaduhum qira'atan cha aksaruhum qur'anan yace wa innistama faqihani in aka samu faqihi guda biyu sun hadu da qari'i guda biyu sun hadu ahaduhuma afqahu dayan su yahi fiqihu wal akhar ajwadu qira'atan kuma dayan yahi kikkiawa qira'a yihuma yuqaddamu wanne za a gabatar wajhana huska bi adda kai wakila aka ce innal mansusa an ahmad abinda aka nassanto ga ahmad annahu yuqaddamu al aqra cewa za a gabatar da wanda yake qira'a za a gabatar da wanda yake qira'a akan wanda yake yawan tajwidi wannan abin da suka ta yake ne amma wannan mas'ala abinda zan mu sani a cikin sharhin hadisai idan mas'ala ta shahi fiqhu ta shahi mazhabobi kun ga anan duk tahiyyar da muke cewa yake a mazhabin Hanbaliya yake magana kamar yadda in ka koma wajen yahi karkata ga mazhabin su in ka je wajen shi ibnul mulakin shafi'iyya zai zaka ga yana ta bayani akan ta shi ma ibnul al-imam an-nawawi haka shi ma al-imam ibn hajar to menene maziyya ya kasance ka karanta sharhi in ka je badruddin al-aini masail na hanafiya zai ta zubawa umdatul qari to abin da yafi farala yafi ficewa mutum ya gama shuru na kowanne bangare dukkan su zaka ga wancan da wancan sai ka ga mas'alolin sun huto hili kyarara hadisi na 600
ya amsa wanda yake da gono bade da Buhari da kullu
ba wane yawa shine baban shine kyararaba baban da Buhari ya kulla shine babun menene baban da ke bayanin ma'abuta farala da ilimi su suka hi cancanta haqqu bil imama hadisi na 679 haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha annaha qalat Aisha take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi annabi yana hada cikin rishin lahiyar shi yace muru Abubakar fali sallibi nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane yace sai ta qala ta Aisha sai Aisha take cewa qultu sai nace inna Abubakar idza qama fi maqamika Abubakar in yayi tsaye a matsayin ka ya ma'aikin Allah lam yusmi innasa min albuka mutane ba zai ji shi balan saboda kuka famur Umar ka umarci Umar ne fali sallibi nas yayi sallah da mutane qalat Aisha Aisha tace fa qultu li Hafsa sai nake ce ma Hafsa diye Umar kin quli ki fada ma annabi cewa inna Abubakar lalle shi Abubakar idza qama fi maqamika in yayi tsaye a matsayin ka lam yusmi innasa min albuka ba zai ji yadda mutane ba karatu saboda kuka famar Umar fa yusalli bin nas a umarci Umar yayi sallah da mutane kaga kishi yatta ce amma nan gurin kokari take dubarar da take a kauce ma sai ta tura ta cewa ki ce a tura babanki ne ita kuma sai ta tafi ta fada cewa a tura Umar fa fa'alat Hafsa sai Hafsa ta aikata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi yace kurhemin bakin ku inna kunna antunna sawahi bi yusuf ko ma abuta yusuf ne muru Abubakar ma'ana kuna bayyana abinda a zuciyarku ba haka yake ba ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane sai Hafsa take cewa li Aisha ma kunti li usibu minki khairan ban samu alkhairi daga gare ki ba kin sa ni naje na hade an kyare ni yace al murad min hazal hadisi kaga su kishin su kishi ne na hikima kishi ne na ilimi ba kishi bane na tsaye tsaye da sauransu yace wal murad min hazal hadisi abinda Bukhari yake nihi da wannan hadisin amru annabi abubakar bi salati bin nas fi maradihi yadda annabi ya umarci abubakar yayi sallah da mutane cikin rishin lahiyar shi wa annahu ruji'a fi zalika fa zajara marraja'ahu an yi ta zuwa da zawwa hayyan mai tsawa ga wanda yayi mushin muraja'a kai tace Hafsa da Aisha ce ma wa karrara zalika al'amru bi zalika annabi ya maimaita dai wannan umarnin da ke nuna cewa shi ya cancanta limanci hadisi na uku cikin baban al-Imam al-Bukhari yake cewa na 680 haddathana Abu al-Yamani akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala yake cewa akhbarani Anas ibn Malik al-Ansari wa kana tabi annabi ya kasance ya bu annabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibahu yayi mushi hidima kuma yayi abuta sahabbantaka da annabi yace inna anna Abubakar cewa Abubakar kaga wannan Anas dan Malik raddi ne ga maganar Malam Abdul Jabbar yake cewa kwata kwata tsatsi ne yace ba ma taba yin wani sahabi sunan shi Anas ba izzance ne ake ta yi yake cewa anna Abubakar lalle Abubakar kana yusalli bihim shi yake musa salla fi waje'in nabi allazi tufiya fi cikin rishin lahiya annabi wanda ya rasu a cikin ta sallah hatta iza kana yawmul isnin har sai da ranar litinin ta kasance wa hum suhufun fi sala sun yi sahu cikin sallah fa kashafa annabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujra sai annabi ya bude sitra ta daki yanzu ilaina yana kallamu hu qa'im yana tsaye ka anna wajhahu warqatu musahaf kama huskar annabi ka ce abun nan ne takarda ce ta musahafi takarda ce yana tana kyalle tana hori tana haske summa tabassama ya haku sanna annabi yayi mulmushi yana dariya fa fahimna sai muka fahimta an naftanu fil farahi bi ru'yati annabi me yasa annabi yayi dariya yayi mulmushi ga cikin cuta ta mai tsanani da ya leko me yasa yayi dariya aha farin cikin shine wannan magana farin cikin cewa ashe baya na ma haka abin zai tafi addinin zai ci gaba koda ban nan shine yasa shi dariya ta farin ciki fa fahimna annabtatuna sai muka yi annabtatuna sai muka ga fahamamna kai muka yi nihi annabtatuna fitunu min alfarhi dan farin ciki bi ru'yatin nabi dan ganin annabi alayhi salatu wassalam farin cikin da suka yi bayan da ya sha kwanukai a kwance yake bai tashi ma suka ga har ya fito ya leko su farin ciki ya lullube su kamar su hutun har ma su bata sallasin dan farin cikin wannan yace fa nakasa Abubakar ala akibai Abubakar sai da baya akan kafahu shi diga digin shi li yasila safa dan ya zo sahu annabi ya wuce gaba wa zanna anna annabi sallallahu alaihi wasallam kharijin ila sala yayi zatan cewa annabi hutawa zai zuwa ga sallah kaga kyararar duk ruwa yadda ya kawo akwai sabanin abinda a wani hadisin akwai a wani babu kuma hanyar ma ba daya bace kenan annabi zai ga annabi ma alayhi salatu wassalam ya hutu bai ma zo masallacin ba kawai da ya ga huska annabi ya bude ki sitira labule sai da baya dan girmama annabi cewa annabi galiman nan ya zo bare ya hutu baya fa ashara ila annabi sai annabi ya mana nuni anitim atim musallatakum ku cika sallarku wa arka sitara sai ya saki labule ya koma fatufiya min yaumihi anan nan annabi ya rasu alayhi salatu wassalam a cikin wannan hadisin Abubakar ya ci gaba da zama akan limancin shi cikin sallah har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma cewa annabi ya rasu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kashafa sitara ya bude labule yayi duba a gare su sai yana annabi Abubakar yana limancin mutane cikin sallar asuba ta litinin kinda zai rasu ita ce karshen sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a rayuwar shi gaba daya Abubakar sai ya zatan cewa annabi zai hutu sai ya fara yana da baya ya zo shi sahu ya shiga ya zama na shi ma mamu ne dan annabi ya wuce liman na garanti ya wuce sai annabi ya mushi nunin cewa ci gaba da sallar ka ku cika sallar ku sai ya saki sitira wannan shine cikin wannan cewa umarni ne annabi ya ce wa Abubakar ya ci gaba da sallar a karshen sallar da ita ce annabi ya bar duniya nuni ne akan cewa Allah ya mushi wahayin cewa Abubakar din shi ya cancanta dan annabi bai tasarrufi cikin sha'anin addini sai da umarnin Allah sai da izinin Allah ce mushi da ya ci gaba da sallah ba ta gaban kanshi bane ba yace zahirin wannan hadisin yana nuni akan cewa annabi bai hito ba zuwa masallacin kuma bai yi sallah tare da jami'in ba wannan sallah ba matsayin liman ba haka nan ba matsayin mamu ba yace hakika jama'a daga dama cikin salaf sun tafi akan cewa annabi ya hito har ma yayi sallah bayan Abubakar cikin sahu wannan sallar da aka yi amma ya gabata a hadisin Anas cewa karshen sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata ita ce sallar yana cikin tuha alilbe bayan Abubakar Al-Hafiz Abubakar kenan an samu cin karo da juna tsakanin hadisan wannan da muke cikin babe da Bukhari ya kawo yayi nuni kyarar kan cewa annabi alaihi salatu wasalam bai hutu akai sallar da shi ba ga kuma wata riwaya can sahihiya ita ma ta nuna ya hutu har ma yana lulube sallah bayan annabi yace alhafiz abubakar albayhaqi ya hada kan tsakanin hadisan yake cewa tsakanin hadisin da hadisin Anas wannan cewa annabi ya siko sitira wa dakhala summa wajada khifatan abinda za a ce annabi ya saki sitira wannan hadisin na baban da muke ciki ya saki sitira ya rihi labule ya koma ya kwanta kuma sai ya ƙara jin wani saukin da ya hi na harko sai ya huto hutawa ta birada kuma ya zo ya shiga ya zamana a cikin sahu akai sallar da shi a matsayin mamu kenan hutawa lekowa biyayi a ta harko ya mai da sitira ya koma ya kwanta kuma da yaji da yana da ƙarfi ya taso ya huto ya zo ya zamana bayan sa yayi sallah yace wannan ma'ana ta inganta daga Ubayd ibn Umayr an rawaito kirara daga hadisin Aisha da Ummu Salma da Abi Sa'id wanda Ibn Sa'ad ya huddo a cikin tabaqat insha Allah kana al-Imam al-Waqidi Ibn Sa'ad ya kawo shi cikin sira hadisi na 681 yake cewa al-Imam al-Bukhari haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Waris haddathana Abdul Aziz an Anas yake cewa lamai khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan annabi bai huto ba hakwana uku fa uqimatu salatu aka tsaye da sallah fa zahaba Abu Bakar ya taqaddam Abu Bakar ya fara yana shiga gaba faqala nabiyullahi bil hijab fa rafa'ahu sai annabi ya aikata ga hijabi qala bi ma'ana fa'ala ya aikata ma hijabi fa rafa'ahu ya dauke hijabin nan falamma wadaha wajhun nabiy ya inda huska annabi ta huto hili ma ra'ayna manzaran kana a'jabu ilaina min wajhin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina wadaha lana bo mu taba ganin huska wadda ta hi mata magana manzar magana wadda ta hi burge mu kamar huska annabi a ranan lokacin da ta huto mana dan sun jima ba su ganshi ba suna ta shaukin shi da begen shi fa auma annabi sai annabi yayi nuni biyadihi da hannun shi ila Abu Bakar zuwa ga Abu Bakar an ya taqaddam cewa ya wuce gaba wa arkan nabiyul hijab sai annabi ya sako hijabi falam yuqdar alaihi hatta mata bai samu ikon hutowa ba sai da ya rasu wannan hadisin yana kusa da hadisin Zuhri daga Anas wanda ke gaban shi a cikin shi akwai nuni kirar inji Ibn Rajab akan cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi nuni ga Abu Bakar cewa ya ci gaba ya ma mutane sallah sai dai yana nuni yana sawa a gane cewa Abu Bakar bai shiga cikin sallah ba amma hadisin Zuhri yana nuni cewa hadisi Abu Bakar ya shiga cikin sallah hadisai in sun zo akan akamai da al-Imam Ahmad yake cewa al-babu idza lam tujma turqahu lam yafham hadisai in suka zo masu yawa cikin mas'ala guda in ba a hada su gaba ɗaya ba a fahimta su har abada abinda wancan hadisin bai kawo ba wannan zai kawo abinda wancan bai kawo wannan zai kawo in aka hada su abinda aka yi sani ga malaman hadisi jam'in riwayat al-mukhtalifa hadisi na 682 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn sulaiman haddathana ibn wa haddathani ibn wahab haddathani yunus an ibn shihab an hamza ibn abdullah annahu akhbarahu an abi ya bashi labari daga baban shi kale yake cewa lamashtadda bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu qila lahu isalati yayin da cutar annabi alaihi salatu wassalam tayi tsanani sai aka mushi magana akan sha'anin sallah ma'ana ka zo ayi sallah qala sai yace muru ababakarin fali salli bin nas ko umarci abubakar yayi sallah da mutane fa qalat aisha sai aisha take cewa inna ababakar rajulun raqiq abubakar mutun ne mai taushin zuciya idza qara'a galabahul buka idan yana karatu kuka zai rinjaye shi qala sai yake cewa muruhu fali salli ko umarce shi da ya bada sallah fa awada tuta koma maimaita ma annabi fa qala sai yake cewa muruhu fali salli ko umarce shi da yayi sallah fa inna kunna sawahibu yusuf ku dai ma abuta annabi yusuf ne sai al-imam al-bukhari yace mana mi taba az-zubaydi ibn akhi az-zuhri wa ishaq ibn yahya al-kalbi an az-zuhri da inda kaji ya ambaci mutaba'a ko matsalar da yake son korewa an al-imam al-bukhari ya ambaci sabani daga zuhuri cikin sanadin shi wa annahu ruya muttasilan wa mursala yana maka nunin cewa hadisin nan an rawaito shi matsayin muttasil kuma an rawaito shi a matsayin mursal dole mutun sai ya kasance zai bi mu a karatun nan sai ya karanci mustalahul hadis idan wannan ya tsaya zame mu shiga zancen meye ma'anan mursal meye ma'anan muttasil in ka san shi ka san shi ko in baka sani ba sai duka nema ya huddo shi ta hanyar ibn wahab daga yunus daga zuhuri daga hamza ibn abdullah ibn umar daga baban shi kashi matsayin muttasil ma'ana ba a sare yadda sahabi ba har zuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza yace sai mu ya ambata bukhari ya ambata cewa zabidi ya kawo shi ya mutaba'a kuma mutaba'an daga ibn akhi zuhuri da ishaq al-kalbi kuma yayi irsalin shi daga zuhuri daga hamza ba ta hanyar ibn umar ba daga aqilu daga ma'amar kamar yadda nan abin da yake nuna mana al-Imam al-Bukhari bayan in kaji ya kawo mutaba'a kenan ko da hadisin an kawo shi a matsayin mursal kuma an kawo shi a matsayin muttasil to ya kawo mursal in kuma sai ya nuna maka cewa amma ba wai a matsayin mursal in kadai zo bi ya hada yazo a matsayin mursal yazo a matsayin muttasil wannan hadisan baban gabaki dayan su wanda muka karanto na kasancewar rishin lahiyar annabi alaihi salatu wasalam da abin da yayi na cuta gabaki daya hadisi ne da dama a gurin nan wajen hadisi nawa al-bukhari ya zanu duka hadisin ne daya ke ta ma tasarrufi yanzu mutun yaje ya zamana ya aje hankalin shi ya nura ibisa daya bayan daya cikin nutsuwa akwai hanyar da bukhari ya karrara hadisin dai shi daya ne shin akwai hanyar da bukhari cikin hadisan nan 6 ko 5 ko 7 da muka zanu a gami daya akwai hanyar da ya maimaita idan hanyar da kaga ya maimaita wanda da wuya ko ya maimaita kuma zaka ga an samu tasarrufi cikin matan addukan sa al-Imam Muslim ya huddo su gabaki daya amma al-Imam Muslim musawarara da kyau abu sami ya kawo su Muslim cewa babu istikhlaf al-Imam idza arada lahu uzrun min maradin wa safarin wa ghayruha man yusalli bin nas wa anna man salla khalfa imamin jalisin li ajzihi an al-qiyam lazimahu al-qiyam idza qadara alai wa nasakhu al-qu'ud khalfa al-qa'id fi haqqi man qadara ala al-qiyam duka wannan karkashin wannan baban Muslim ya kawo duka hadisan nan baban dake bayanin liman yana iya halifantar da wani ya ci gaba da limanci in ya samu uzuri na rishin lahiya kamar yadda annabi yayi kenan ko kuma na bulaguro ko makamantan sa yasa wanda zai yi sallah cewa kuma wanda yayi sallah bayan liman har zuwa karshe dai wannan abun da ya faɗa na farko mu shine buƙatan mu nawawi Allah mashi rahama Allah ji kanshi da ya kawo karkashin hadisan nan da ya koro duka sai yake cewa fihi jawaz rafa'i sauti bit takbir li yasma'uhu an-nas wa yattabi'u cikin shi akwai halaccin daga murya ga kabbara dan saboda mutane su ji kuma su yi biyayya ga liman kin yace wa annahu yajuz kuma cewa ya halitta lil muqtadi ga mai yin koyi ittiba'u sautil mukabbar san bin sautin wanda aka kasance mai yin kabbara din amsa kowa ana ce mata al-mukabbar dan saboda ita ce ladaniyar ita ce a matsayin lada wa hadha mazhabuna wa mazhabul jumhur yace wannan shine mazhabun ko mazhabun jumhur ne me yasa suka kawo wannan mas'alar saboda wani ya iya cewa idan liman yana sallah ni ina daga nesa banna jin cewa Allahu akbar kin shi da sauran ayyukan shi wani ne yake fada ni ina bin shi ko lasbika ko kuma illa sbika ce murye shi ma ko wani ne yake amsawa kamar juma'an an dauke wuta ba murye liman kake ji yana Allahu akbar wasu ne suke to wannan wanda yake bin sai mutum wasu sai su yi tunanin cewa to kawai ni ba liman ba nake bi wannan mamun mai kabbara kenan shine nake bi shine nake koyi da shi sallah ta baci to sai ce wannan ba haka bane malamai sun tahi akan cewa wa naqalu fihi al-ijma sun cirato da ijma'i akan shi amma na wuya ce ban ganin ijma'i ya tabbata dan qadi iyad ya saba musu dan ya saba ma mazhabin malikiya sun suka tai akan cewa wannan mai binci Allahu akbar kin suka ce baye da sallah qadi iya da sharhin sahihi muslim shi ya tahi akan cewa malikiya sun tahi akan cewa da sauran malamai sun tahi akan cewa shi wannan mai yin me yasa suka ce ya bata ma jama'an da dama sallah ya sa su suna koyi da shi ba da liman suke koyi ba malikiya haka suka fada wanda suka halitta ma su ne malaman shafi'iyya amma yace bazan mu ce ba an yi ijma'i wa minhum man lam yubdulha a cikin ta ko wanda bai ce sallah shi ta baci ba wa minhum man qala in azina lahu al-imam fil isma'i sahal iktida'u bihi a cikin su akwai wanda suka ce idan har liman ya bashi izini yace wani riga daga murya jama'a sai ji to wannan sallar shi ta inganta wa illa fala in ko ba haka ba shi yasa gaban kanshi bai da sallah wa minhum man abdala salatul muslimi ciki akwai wanda suka bata sallar mai sauraron suka ce mai bin shi ba liman yake bi ba sallar shi ta baci wa minhum man sahaha ciki akwai wanda ya inganta ta duka wannan mas'ala da ya kawo ta amma a cikin bukhari ya kulla babi mai zaman kanshi akan ta kuma ya maimaita wannan hadisin a cikin wanda a can zan mu ga mazahibin malamai wannan ba haƙin ta muka bata mas'ala zan mu tarla ta bukhari ya kulla babi a karan kanta kyarara akan cewa liman zai iya liman baban dake bayanin wanda zai kokarin jiyar da jama'a sautin liman a bukhari ho babi ya kulla kuma malamai suka kawo mazhabin su da maganganun su akan mas'ala zan mu tarla ta insha Allah nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara